sunana Ummu Al-Aiman Idris.
Ummu Al-Aiman, sana'ar me ake yi?
Ina yin makeup sannan kuma ina yin photos.
Kina ɗaukar hoto? Ya aka yi kika fara wannan sana'a?
Tun da na gama makaranta.
Wace?
KUSD, Kano State University.
Okay.
So da zauna haka kurin bana komai, so I engage myself at least.
Kika fara.
Do ba ma a sana'a na fara shi, because na fara tun ina cikin school.
Kina makaranta?
Ina yi, amma ba wai don in sana'a ba.
Amma kika fara a makarantar ɗaukan hoton ko kuwa kwalliya?
Ɗaukan hoto.
A makarantar da waya kike yi ko kuwa da kyamara?
Da kyamara.
Sai ɗalibai su
a cikin hostel da ɗauki hoto ko a waje, amma haka kudin for pleasure, ba wai don ko sana'a. Sai da na gama school na fito shi ne nake yi don sana'a, nake yi a matsayin sana'a.
Waya koya miki ɗaukan hoto?
Na koya, I used to see it on YouTube haka, sai kuma da na zo na haɗu da Balance, he add knowledge on wanda nake da. Okay. Sai na zo na haɗu da Balance, so sai ya ƙara mun akan abin da ban sani, wai ya nuna mun abubuwa da yawa.
To a jami'a, me aka karanta a jami'a?
Geography.
To me ya gama geography da ɗaukan hoto tun a wancan lokacin?
Kawai dai ina son ɗaukan hoton ne tun da can.
Yanzu muna yi watan shekara nawa da fara sana'ar ki?
Yanzu na yi a hoto a matsayin sana'a, yanzu na yi shekara biyu.
Shekara biyu da fara wannan sana'a. To tun da kika fara wannan sana'a, kina da muradin neman aiki nan gaba ko kuwa wannan sana'ar hannun ta ishe ki?
In zan nemi aiki, ina so in nemi aiki in ringa yi, kuma amma ba zan saki wannan ba.
Za ki haɗa biyu?
Zan haɗa biyu.
Kai ki zama cin yedu? To idan kika haɗa biyu, yanzu ai kin tare wani kima samun wajen.
Ina so ni ma in na nemi aikin zan ringa amfani da shi, ina gyara wani yadda ni ma zan ɗauki wasu su ringa aiki ƙarƙashi.
Wani irin alfanu kika samu a harka ta ɗaukan hoto?
Na samu tun da kin ga ba wai na a yadda nake yin sana'an nawa da ban samu, amma yanzu da yake irin ina shiga cikin mutane, ina nuna musu ga abubuwan da nake, gaskiya yanzu alhamdulillahi na ji daɗi sosai, na yi samu abu sosai a ciki gaskiya.
To akan fuskanci ƙalubale kasancewar ki mace?
Sosai.
Wani iri?
Na farko akwai irin yadda za ki kontrolin mutum. In kina aiki, wani zai ga irin aiki mace ce ma zai iya bige ki ma. To irin wannan ki ta fama wurin, irin a ce a gurin biki ne, ki ta magana, in namiji ne ya magana su ɗaya ana ji. Amma mace ne ke sai ki ta fama da wahala.
Ba ta ba ku haɗin kai?
Gaskiya.
Me babban burinki a takaice?
Babban burina a okay, shi ne na ce miki ina so nima na establishing na wani ga na samu babban kamfani, nima a ringa ɗaukar mutane ina biyan su, kamar nima da samu ko ba na biya su at least in zan ringa koya musu, ya su ma su fitar su ringa bubuɗe na su. Amin.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.